kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal ta samu nasarar samun tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 da za a yi a kasar Russia. Kungiyar ta kasar Portugal ta samu wannan nasarar ne bayan ta doke kasar Switzerland da kwallo biyu da nema a jiya Talata a wasan da suka yi na neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a yankin nahiyar Turai. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Netherlands ta doke Sweden da kwallo biyu da ɗaya, sai Luxembourg ta tashi 1-1 tsakaninta da Bulgaria. Estonia a gida ta sha kashi a hannun Bosnia da kwallo 2-1, sai Hungary ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Faroe Islands da kwallo 1 mai ban haushi. Faransa a gida kuwa ta kai farmaki kan Gibraltar ne da kwallo 4 da nema, yayin da Bulgaria ta doke Cyprus da kwallo 2-4. Latvia ma ta bata bar kungiyar kwallon kafa ta Andorra ba domin ta lallasa ta kwallo 4 da nema. A wasan da aka buga kuwa a yau a yankin kudancin Amurka, shi ma na neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 din, a yau kasar Argentina ne ta tattaki zuwa kasar Ecuador, inda ta doke kasar Ecuador da kwallo 3 da nema. Dan wasan tsakiyar nan Lionel Messi shi ya zurara duka kwallaye 3 da Argentina ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Ecuador, inda aka tashi wasan 3-1. Kasar Peru ko sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da Colombia, yayin da Brazil ta bi Chile har gida ta cilla mata kwallaye 3 da nema. Paraguay ko bata da daɗi ba domin Venezuela ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo 1 mai ban haushi. Uruguay ko bata amince da haka ba domin ta doke Bolivia ne da kwallo 4-2. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa, tsohon dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da Tottenham Peter Crouch, dan shekara 36 da haihuwa, wanda yanzu haka yake taka ledarsa a kungiyar kwallon kafa ta Stoke City na kasar ta Ingila, ya shiga cikin littafin tarihi na Guinness Book of Record, inda ya zamo dan wasan da ya fi kowane dan wasa a bangaren Premier League zurara kwallaye da ka. Dan wasan ya samu nasarar jefa kwallaye har 51 duka da ka a bangaren Premier League na kasar Ingila, inda ya haura kan tsohon dan wasan nan Alan Shearer, wanda shi kuma yake da tarihin kwallaye 46 da ya jefa su duka da ka kafin ya aje takalman ledarsa. Peter Crouch ya kafa wannan tarihi ne ranar Asabar da ta wuce 30 ga watan Satumba na shekara 2017 a wasan da kungiyarsa ta Stoke City ta yi tsakaninta da Southampton, inda ta doke Southampton kwallo 2-1 a gasar Premier League na bana mako na 8. Peter Crouch ya jefa kwallonsa ne wanda ya cika wannan tarihi a cikin mintuna na 85 kafin a tashi a wasan. Crouch ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Stoke City a shekara ta 2011, kimanin shekara 6 kenan daga tsohuwar kungiyarsa ta Tottenham. Ya buga wasanni 176 wa kungiyar kwallon kafa ta Stoke City, inda ya samu nasarar jefa kwallaye 42 a raga a wasanni daban-daban. Iya abin da ya sawwaka kenan. A cigaba da sauraron dandalin VOA. Huta lafiya.